الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiyata tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwar mu domin ci gaba da karatun mu na tarjumal alqur'ani mai girma. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 91, wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 92 a cikin litta a cikin surar mai albarka suratul baqara. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat, haqiqa annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo muku bil bayyinati da mu'jizozi wadanda suke mabayyana a fili qarara tamkar rana lokacin az-zuhur. Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo muku da hujjoji wadanda suke mabayyana ay bil mu'jizati, ya zo muku da mu'jizozi waɗanda suke mabayyana a fili ƙarara kala asa tamkal farin hannu, wanda tamkal wato al'asa sanda, wanda annabi Musa alaihi salatu wassalamu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi game da ita, yace hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya sanya wannan sanda ta annabi Musa alaihi salatu wassalamu babbar mu'jiza a gare shi lokacin da ta hadidiye dukkan wani dabo wanda matsahon Fir'auna suka zo da shi. Waliyadi da kuma farin hannu kal, wato annabi Musa alaihi salatu wassalamu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi mu'jiza ta idan ya saka hannun shi cikin ajihu ya fuddo shi zai zama to fari ne kal. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, كَمَنْ يَنْدَ أُبَنْجِجِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَفَدَى تِكِنْ سُورَةُ الْأَعْرَافِ دَكُمَ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ. وَفَلِقِ الْبَحَرِ دَكُمَا صَاجِي وَرْكُوْجِي جِدَا قُومَ شَابِيُ لوكا چند أمبنو إسرائيل عليه السلام لوكا چند أمبنو إسرائيل النبو موسى عليه الصلاة والسلام لوكا چند فرعون يبيوشي shikenan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalamu, muka ce da shi ya buji koji, anidrib bi asakal bahar fanfalaka, ko sai wannan koji ya kece ya tsaje, fakana kullu shirkin kadawdil azim, annabi Musa alaihi salatu wassalamu shi da jama'arsa gabaki ɗaya suka huce, ya zamantuwa hanya annabi Musa ya hanya a saman koji, suka bi tabkal wato dutsi wanda yake mai girma, suka bi ta kan gurin suka huce. Amma Fir'auna da shi da mutanansa da suka biyo hanyar, sai da suka shiga gabaki ɗaya ba ɗaya daga cikin mutanen Fir'auna wanda ya saura, wanda bai bi ba wannan hanyar, wanda bai shiga cikin wannan kogi ba, sannan kuma ba ɗaya daga cikinsu wanda ya fita daga cikin wannan kogi, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da wannan kogi irin na da. Allah ta'ala ce wa azlafna thumma al-akhirin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akhirin inna fi dhalika al-aya, kamar yanda yake cikin suratul shu'ara. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace thumma takhattum al-ijla ilahan thumma takhadhtum al-ijla, sannan kuma kuka riki dan bareke ilahan abun bautawa min ba'dihi bayan tafiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam ay min ba'di dhahabihi ila al-miqat bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi gurin da muka yi alwashin zamu bashi littafin at-taura a can wa antum zalimuna alhaliku kuna masu zaluntar kawunanku kuna masu butulcewa ni'imar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi muku bittikhadhihi saboda rukun dan marake da kuka yi a matsayin abun bautawa
wa idha khadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa id akhadna mithaqakum wato tunamana lokacin da muka riki alƙawalinku alal amali bima fit taurati akan cewa lalle za ku yi aiki da abin da yake cikin at-taura na umarnannuka za ku bi na hani za ku guda wa qad rafa'ana tura alhali haqiqa mun daukaka dutse mun daga dutse fokakum bulbushinku hinam tana'atun min qabuliha lokacin da kuka ji amsar wato littafin at-taura ko waje amsal umarnannuka na littafin at-taura li yasquda alaykum saboda wannan katan dutse ya fado kanku wa kullu muka ce da ku khudhu ma atainakum biquwwatin wato ku riki abin da muka baku na wannan littafin na at-taura ku rike shi biquwwatin da karfi bijiddin da gaske wajtihadin da kokari wasma'u ma tu'maruna bihi sannan kuma ku ji abin da ake umartal ku da shi sama'a qabulin ji wanda yake na amsa da hannu biyu ba ji ba wanda yake na watsi da shi duk abin da annabi Musa alaihi salatu wassalamu zai karanta muku shi a cikin wannan littafi na at-taura to ku ji da kunne wanda yake na basira da zuciya wanda take kyakkyawa da ido wanda yake mai gani ba ido ba wanda yake mai yana ba ido ba wanda yake mai kumsa balu shikenan sai suka ce sami'na qaulaka suka ce malam Musa mun ji duk abin da ka faɗa mun ji maganganunka na kaza da kaza da kaza amma wa asaina amraka ba za mu ba umarnin naka mun saba umarnin naka ba za mu ba suka ce mun ji amma ji wanda yake ba na amfani da shi ba eh to kenan wanda ba ta karya wuya to wadansu daga cikin mufassiruna suka ce wannan haka suka fada sun fada hakan din da baka wadansu suka daga cikin mufassiruna suka ce a'a lisanul hal nasu wato yanayin da annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya gaya musu maganar basu je mushi ba sun ji amma sun saba da baki amma yanayin aikin nasu shi ya tabbatar mishi da hakan din suke nufi sun ji amma kuma in ya shiga ta wannan kafa ta wannan kunnan ta wacce kafar kunnan ne yake fita saboda in suka tashi idan ya gama yi musu wa'azi in suka tashi maimakon a ce sun kimtsu sun gyaru shikenan sai su je su ƙara nausawa cikin kuri na bata kenan shine sami'na wa asaina ubangiji ta'ala ce wa ushribul ijla ma'ana wa ushribu hubba ibadatul ijli an cudanya san bautar wannan dan marake fi qulubihim a cikin zukatansu akwai dan marake wanda as-samiri wato Musa Samiri ya kera musu shi to an cudanya san bautar wannan dan marake a cikin zuciyarsu ay khalaqa hubbuhu qulubahum wato san bautar wannan dan maraken ya cudanya da zuciyarsu kama yu khalaqu sharabu wato kaman yanda ake cudanya abin sha kaman yanda ake cudanya abin sha yayi dadi a hada shi da kaza, a hada da kaza, a hada da kaza, idan aka doka za a sha kuma a ji shi rau, a ji dadi. To kamar haka, wato san bautar dan marake ya cudanya a cikin zugatansu, bi kufrihim, saboda kafircinsu. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce, kullahum, kace da su, ma ya'murukum imanukum bihi, wato imanukum bit-taurati, imanunku da at-taura, abinda imanunku da at-taura yake umartalku da shi, ma ma'anarta shay'an kenan, shay'an ya'murukum imanukum bihi, abinda imanunku da at-taura yake umartalku da shi na bautar dan maraki, bi isa yayi muni tir da wannan abinda at-taura take umartalku da shi, in dai hal haka at-taura tace ku yi, to tir da wannan abin, in kuntum mu'minina, in dai har kun kasance mu'minai biha da ita at-taura din, kama za'amtum, kamar yanda kuka raya. Wato a karatu na gaba, Allah ta'ala ce, wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina, ko suka ce za mu ba da gaskiya ne da abin da aka saukar a kanmu na littafin at-taura. To in dai har imanin naku da at-taura shine ya umarce ku da ku bauta wa maraki, ku bauta wannan dan maraki har san shi ya cudanya a cikin zuciyarku, to tir da wannan imanin da at-taura. Al ma'ana, abun nufi, lastum bi mu'minina, ku ba masu imani bane da littafin at-taura. Ya annal imana, saboda imani da littafin at-taura, la ya'muru bi ibadati al-ijli, baya yin umarni da abauta wa dan maraki. Wal muradu aba'uhum, amma abin da ake nufi anan sune iyayensu wadanda suka bauta wa dan maraki na lokacin Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Aifa kadhalika antum, to haka nan kuma, lastum bi mu'minina bit-taurati, kuma ba ku yi imani da abin da at-taura take kunshe da shi ba na umarnan nuka. Dan me yace, wa qad kadzabtum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wato hakika kun juyar da zancen Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu biha, imani da abin da at-taura take kunshe da shi na ma'anoni, la ya'murukum bi takdhibihi, baya umartalku, baya umartalku da ku ƙaryata ma'aiki alaihi salatu wassalam. Na'am.
Qulin kanat lakumud daru lakhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-maut. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
وبنجي تبارك وتعالى يتي قل لهم كتير سو إن كانت الدار الآخرة إذن جدان لاهرة تاكسن تي لكم تاكو تي كو كدي الدار الآخرة أي الجنة إن كانت الجنة إذا هل الجنة تاكسن تي لكم تاكو تي عند الله أوجن أبنجي تبارك وتعالى خالصة كي بنتي خاصة تاكو تي كو كدي من دون الناس بند صورا متاني بند صورا بالأدمة كما زعمتم كما يندكو كليا كو كتي الجنة تاكو تي با واندذي شغا الجنة فاتيدي واندي كسنتي بيهودي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تو أبنجي تعالى تي إذا هل الجنة تاكو تي أو جان الله تاكو تي تاكو كتيبان دا صورا متاني فتمنوا الموتى كي منقر متوى كي فاتا متوى إن كنتم صادقين إذا هركون كسان تي ما سوغا سكيا تكيون وانا مغانا دكوكا فدانا تي وا الجنة تاكو تي تاكو كتي. Saboda aljanna tsakankanin mutun da shiga aljanna kawai mutuwa, in dai har kuna da yakinin cewa aljanna ta kuce, idan kuka mutu aljanna za ku shiga, to me ya hana din wahalhalun nan da kuke ciki na duniya da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali da sauransu, ba za a saba ku yi mangarun ku mutu ku koma ga Allah don ku shiga aljanna ku huta da waɗannan takacire din da sauransu. Ta'allaqa bi tamannihi ash-sharban, ato al-Imam Suyuti yace sharuɗa guda biyu sune suka rataya da tamanni, fatamannawul mauta, an gane ku, ala annal awwala, wato akan cewa haƙiƙa sharadi na farko din, in kanat lakumud darul akhirah laydun fi tsani, wato an dora shi ne akan sharadin na biyu in kuntum sadiqina ai in sadaqtum fi za'amikum idan har kun yi gaskiya cikin rai cewar anna halakum haqiqa aljannata ku ce to ku yi mangar mutuwa din wa man kanat lahu wanda aljanna ya zamanto tashi ce ya zamanto lahira tashi ce yu'thiruha to yana fifita lahira yana gabatar da lahira akan duniya to wal muwassilu ilaiha abinda zai sadar da shi zuwa ga ita lahiral ita aljannal shine almautu ita ce mutuwa to fatamannahu ku yi mangar mutuwa ku yi gurin mutuwa idan har da gaske kuke na'am
walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin
ubangiji subhanahu wa ta'ala yace walan yatamannahu abadan wato da dai ba za su taba mangarin mutuwa ba da dai ba za su taba yin mangarin mutuwa ba bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka gabatar min kufrihim bin nabi na kafircewarsu ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam almustalzimi li kadibihim wanda yake tabbatar da cewa ƙarya suke cewa aljanna ba ta su bace saboda duk wanda yake da awar cewa aljanna tashi ce amma kuma abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi yana fada da shi to lalle ƙarya yake aikin shi yana ƙaryata cewa kaza din nan da yake da awar nashi ne ba nashi bane idan ka ce kana tunanin zaka shiga aljanna kuma aka ga cewa kana riko da abin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yazo da shi tiryan tiryan ɗaya bayan ɗaya baka da matsala da shi to wannan ana kyautata maka zato amma ya zamanto kana da awar cewa kai ne masoyin annabi kai ne makusancin annabi kai ne mai kaza dan annabi amma kuma sai ya zamanto kana fada da alqur'ani kana fada da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga ba yanda za a fahimci haka daga gare ka saboda da'awarka aikin ka ya ƙaryata wannan da'awar taka wallahu alimun bizzalimina ubangiji subhanahu wata'ala masani ne dangane da azzalimai ay alkafirina ubangiji tabaraka wata'ala masani ne dangane da kafirai fayujazihim ubangiji yana sakaita musu dangane da munanan ayyukan su waɗanda suka shirya
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير ma
ya'malu barakallahu fikum ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace wala tajidannahum lalle ne wallahi zaka same su su wadannan yahudawa wadanda suke da awar cewa aljanna ta su ce su ne masu aljanna sauran mutane dukkanin su wadanda ba sa tare da su akan fahimta akan ra'ayi su ba yan aljanna bane Allah ya ce to lalle ne wallahi zaka same su a harasan nasi su ne mafi ya kwadayin mutane ala hayatin akan tsawon rayuwa zaka samun ba yahude ya fi kowa tsananin yayi doguwar rayuwa a duniya duk wata hanya da zai bi ta ya gyara rayuwar shi ya zamanto shi dai yayi nesa da mutuwa to zai bi wannan hanyar ubangiji ya ce wa a harasa sannan kuma waɗannan yahudawa su ne mafi tsananin kwaɗayi a kan tsawon rayuwa minal ladina ashraku ga waɗanda suka haɗa bautar wani da Allah ga waɗanda suke shirka almunkirina lilba'athi ma'ana wa ahrasa alaiha su ne mafi tsananin kwaɗayi a kan tsawon rayuwa minal ladina ashraku ga waɗanda suka haɗa bautar wani da Allah almunkirina lilba'athi waɗanda suke musanta shin alkiyama li'ilmihim saboda su mushrikai waɗanda suke musanta shin alkiyama suna da cikakkiyar masaniya bi anna masirahum annaru haqiqa makomarsu ita ce wuta dunal mushrikina banda mushrikai wato su yahudawa suna da masaniya cewa makomarsu wuta ce amma su mushrikai waɗanda suke musanta shin alkiyama kaga su ba su da wannan tunanin dan me li inkarihim lahu su suna masu korewa ma cewa akwai wani tashin alkiyama su suna korewa cewa akwai wata rana wanda za a zo a ce za a yi tashin alkiyama ayi sakamako ai kawo duniya din nan idan aka cika wa a gama shikenan duk wanda ya mutu ya mutu an gane Allah ta'ala ya ce ya waddu ahaduhum wato ɗaya daga cikin su ɗayan su ya tamanna yana gurin lauyu amaru alfasanatin da mama dai a raya shi tsawon shekara dubu a wannan gida na duniya ɗaya daga cikin su yana wannan mangarin yana wannan gurin a ce ina ma dai a ce Allah ta'ala ya tsawaita mishi rayuwa yayi rayuwa shekara 100 ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya ya hada har guda 10 a ce ya hada shekara 1000 law masdariyatun bi ma'ana an wato law din nan ta law yu'ammaru wato masdariya ce ma'anarta an ci ya waddu ahaduhum an yu'ammara alf sanatin wato ɗaya daga cikin su yana gurin yana fatan ina ma dai a ce an raya shi tsawon shekara 1000 wahiya bi silatiha to ita wannan law din da silata fi ta'wili masdar wato cikin ma'anar masdar ne maf'ulu ya waddu ma'ana ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wato ɗaya daga cikin su yana fatan ina ma dai a raya shi tsawon shekara 1000 ma'ana ya waddu ahaduhum ta'miruhu alf sanatin wato ɗaya daga cikin su yana fatan a raya shi tsawon shekara 1000 to huwa shi wannan ɗayan nasu an yu'ammara a raya shi tsawon shekara 1000 din a ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi adadin shekarun da ya zaba da ya yanka da kanshi ma bi muzahzihihi min al'azabi ba me nesantar da shi bane daga azaba ta ubangiji idan ta zo fa a raya shi tsawon shekara 1000 din walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabri in shekara nawa kai a wannan duniya din karshen da shi ne zaka mutu duk yanda ka kai karshe wato zaka mutu a ce kafi kowa kwanake a duniyar nan ba wanda yake rabin ka a shekaru to wata ran za a juya a juyo a ga cewa baka ɗaya daga cikin rayayyu ka koma ga Allah to shine Allah ta'ala ya ce duk yanda suka kai akan kwadayin duniya to ba yanda za a yi su dawoma a cikin ta saboda duniya ba a yi ta ba saboda mutun ya dawoma a cikin ta duniya gida ce wanda yake na gushewa to shine Allah ya ce huwa shi wannan ɗayan nasu wanda yake fatan a rayar da shi shekara 1000 din to an yi amara a rayar da shi tsawon shekara 1000 din kamar yanda yayi fata hakan din ma bi muzahzihihi min al'azabi ba zai nesantar da shi ba daga azaba ta ubangiji ta'ala ma bi mubidihi min annari ba zai nesantar da shi ba daga azabar wuta wallahu basirun bima ya'mal fa'ilu muzahzihihi ai ta'miruhu wato an yi amara shine fa'ilin ma'ana huwa ɗayan nasu an yi amara a rayar da shi tsawon shekara 1000 din ma bi muzahzihihi min al'azabi mun gane da kyau ai ta'miruhu shine can da yace kuma fi ta'wili masdar shine ai ta'miruhu din wallahu basirun bima ya'malun ubangiji subhanahu wa ta'ala mai gani ne dangane da abin da bayan shi suke aikatawa mutanen kirki da kuma waɗanda suke kishiyoyin su dangane da abin da bayan shi suke aikatawa mai kyawo ko maras kyawo bilya'i wata'i wato wannan qurra'u saba sun karanta bilya'i amma wata wannan qira'a ce a shari'a bata daga cikin qira'a saba sab'iyya fa yujazihim ubangiji tabaraka wa ta'ala yana sakaita musu dangane da mummunan abin da suka aikata ko kyakkyawan abin da suka aikata na'am
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
نعم مجد
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين
نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qul lahum wato kace da su wa sa'ala ibn suri annabiyya sallallahu alaihi wa sallam Ibn Suriya, Abdullahi Ibn Suriya, daya daga cikin malaman Yahudawa, ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, au Umara ko kuma ya tambayi Umar dan Khattab radiyallahu anhu. Saboda Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana da kai wata faceciyar gona, wanda anan idan zai tafi wannan faceciyar gonar tashi yana hucewa wajen makaranta ta Yahudawa, saboda ya ga cewa yaya mi ake koyarwa a ciki, ana koyar da abin kirki ne ko kuma ana koyar da badala. To wata rana sai Abdullah ibn Suriya ya tare Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya tambaye shi, an manya atibil wahayi dangane da wanda yake zawwa da wahayi? Yace daga cikin mala'ikai na Ubangiji, wane ne yake zawwa da wahayi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam? Faqala Jibrilu, a lokacin sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, idan ma'aiki ne ya tambaya, an gane ko? Malamu tsaba. Masha Allah. To shi kenan, wato da ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da wanda yake zawwa da wahayi minal mala'ikati daga cikin mala'ikai, faqala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai bashi amsa ya ce Jibrilu, ya ce ai wanda yake zawwa da wahayi daga cikin mala'ikai shi ne mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam. Faqala sai Abdullahi ibn Suriya sai ya ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu huwa aduwuna, ai indai Jibrilu ne kwa, mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu maƙiyin Yahudawa ne. Sai ce ai daga cikin mala'ikai shi maƙiyinmu ne, saboda me ya atibil azab, mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu shi ne mala'ikan da yake zawwa da azaba. Duk wata al'umma wanda ta butulce ta kangare ta rena annabinta, to shi Allah tabaraka wa ta'ala yake turowa ya zo shi da azaba, in ma ya kife wannan kasa din sama ya koma kasa, kasa ya koma sama, in ma ya mata juyin waina, in ma ya zamanto ya zo shi da as-sawa'iq, wato tsawawaki, shine yake zawwa da tsawawaki, shine yake zawwa da canza halitta, gashi mutum bil adama amma Allah ta'ala ya maida shi buri, mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu ake turowa ya zo yi wannan aiki. Ya ce to dan haka shi maƙiyinmu ne. Walau kana Mika'ila, da a ce wanda yake zawwa da wahayi zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance mala'ika Mika'ilu ne, la'amanna, suka ce da mun imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, saboda shi Mika'ilu Allah ta'ala ya jaddada rayuwar shi, Allah ta'ala ya ƙara mai rahama, suka ce shi wannan ai mutumin kirki ne, mutumanmu ne. Daga ce li'annahu ya'ti bil khisb, saboda mala'ika Mika'ilu shine yake zawwa da tsatsi, shi wannan shine abin da aka wakilta shi, abin da mala'ika Mika'ilu yake kula da shi shine albarkar kaka, albarkar kaka shi yake kula da ita wannan, wannan bangaren sa ne shi yake zawwa da tsatsi, damuna ta yi kyau, kayan gona ya yi kyau, kayan garake ya yi kyau, duk wani abin da ya shafi harkan da ya dadi, to mala'ika Mika'ilu shine yake kula da wannan bangaren. Wasilmi, sannan kuma mala'ika Mika'ilu wato shine daga cikin mala'ikai wanda yake kula da sulhu, duk bangaren abin da ya shafi kawa jara shine wanda yake zawwa da shi. Suka ce to da a ce shine yake zawwa da wahayi da mun imani, fa nazala, sai labari ya sauka, wannan ayar ta sauka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kullahu, kace da su, ban kana aduwwan li Jibrila, wato dukkan wanda ya kasance maƙiyi ne na mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam, to fale mutu ghaizan, idan yana so ya mutu da bakin ciki, ya mutu da bakin ciki in yana so, dan fa innahu nazzalahu ala qalbik, haqiqa mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam shine nazzalahu, ya sassaukar da alqur'ani, ayil qur'ana, shine ya sassaukar da alqur'ani ala qalbika akan zuciyarka bi iznillahi da umarni na ubangiji tabaraka wa ta'ala musaddiqan lima bayna yadayhi wato halin kasancewar wato shi wannan littafi da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake doke da shi wanda mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo mishi da shi mai gaskatawa ne lima bayna yadayhi ga littattafan da suke kafin shi ai lima qablahu min alkutubi mai gaskatawa ne ga littattafan da suke kafin shi daga cikin littattafai wanda Allah ta'ala ya saukar da su akan annabawan shi wa hudan kuma alqur'ani shiriya ne daga bata wa bushra bil janna kuma bishara ne ga gidan aljanna lil mu'minina ga dukkan waɗanda suka yi imani da ma'aiki alaihi salatu wassalam suka yi imani da ubangiji subhanahu wata'ala suka yi aiki da abin da alqur'ani yake dauke da shi man kana aduwwan lillahi ubangiji subhanahu wata'ala ce dukkan wanda ya kasance maƙiyi ne ga Allah ya zamanto maƙiyin Allah ne wa mala'ikatihi sannan kuma ya zamanto maƙiyi ne na mala'ikai na ubangiji wa rusulihi sannan kuma ya zamanto maƙiyi ne na jakadu na ubangiji sune manzannai na Allah wanda yake turo da su zuwa ga bayin shi wa jibrila kuma ya zamanto bugo da ƙari maƙiyi ne ga mala'ika jibrilu ba masoyin mala'ika jibrilu bane bi kasril jimi jibrila an gane ku da yi wa jumwasali ƙasa wannan ita ce qira'ul jumhur haka nafi al-madani wato yake karantawa haka abu amr ibn al-ala al-basri yake karantawa haka abdullah ibn amir ash-shami yake karantawa sannan kuma haka hafs an-asim yake karantawa wato daga cikin qurra'u sab'a qurra'u guda uku suna karanta jibrila jibrila an gane ko bi kasril jim wa fathiha bila hamzin an gane ku sannan kuma daga cikin qurra'u akwai wanda yake karanta jabarila bila hamzin ba tare da alhamza ba kenan jabarila wannan ita ce qira'al abdullah ibn kathir al-makki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wabihi biya'in sannan kuma daga cikin qurra'u akwai wanda yake karantawa bi kasril bi fatihil jimi sannan kuma bi hamzatin waya'in shine da alhamza da ya shine wabihi da yace bila hamzi ma'ana wabihi wa bi hamzin kenan sannan kuma akwai wanda yake karanta da fatuhul jim da kuma alhamza da kuma ya'un jabra'ila jabra'ila an gane wannan ko ita ce qira'al hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ita ce qira'al ali ibn hamza al-kisa'i al-kufi an gane suna karanta jabra'ila wa duniha sannan kuma ma'ana bi fatihil jimi wa bi hamzin bi duniya in kenan wannan kuma ita ce riwayan shuba an asim shuba yana karanta jabra'ila jabra'ila ba tare da ya ba an gane da kyau to wannan duk inda ka gani a qur'ani inda ka ga jibril waɗannan sune fuskoki guda hudu wanda ake karantawa an gane ku wa jibrila fatuhul jimi wa jibrila fatuhul jimi warra wa ba'daha wa hamzatun maksuratun suhbatun wila wato jibril zaka yi wa jim wasali sama jab kenan ko warra sannan kuma ra din ita ma zaka mata wasali sama kace jabara wa ba'daha wa hamzatun maksuratun to bayan ra'un to akwai alhamza wanda take a bari wa wasali kasa jabara'i an gane ku maksuratun kuma wasali kasa suhubatun sune suhuba suhuba shine inda qira'ar da ya zamanto an samu shuba da kisa'i da hamza sun hada a cikin ta sai a ce sai wannan kinsu da suhuba suhuba an gane ku to amma kuma a gaba sai ya ce bi haythu ata wal ya'a yahdhifu shubatun wato duk inda yazo a cikin alqur'ani amma shuba yana shafewa ya'un tsakankanin alhamza da lam'ara yana karanta jabra'ila jabra'ila amma su kuma suna tabbatar da ita jabra'ila an gane ku shine bi haythu ata wal ya'a yahdhifu shubatun wa makkiyuhum fi jabra wa makkiyuhum fil jimi bil fatihi wukila amma Abdullah ibn Kathir al-Makki shi ya karanta Jabarila, Jabarila, Jabarila. Wannan ita ce qira'al wato al-Qurra'u sab'a yanda suka karanta kalmar Jibril duk inda ta zo a cikin al-Qur'ani. An gane? Anan ne cikin wato wata sura ce inda aka zo da Jibril. Wa Jibril cikin suratul Tahrim kenan. Wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Yanda Qurra'u suka kakkasu anan haka suka kasa a can, kuma yanda wanda suke karanta Jibril ana haka a can suke karanta Jibril, wanda suke karanta Jabra'il ana haka suke karanta ta a can, wanda suke karanta Jabra'ila ana haka suke karanta ta a can, wanda suke karanta Jabarila ana Jabarila shine Abdullah ibn Kathir kenan haka suke karanta ta a can. Allah ya sa mun gane. An gane da kyau? To, wa Mikala da kuma mala'ika Mika'ilu aɗafun alal mala'ikati, yawwa an gane ku? Yawwa, aɗafi ne a kan almala'ika ko uɗifa alal mala'ikati, waɗo waɗannan mala'ikan guda biyu da mala'ika Jibril da mala'ika Mika'il an goya su a kan mala'ikai min aɗafi al-khasi al-am, wato yana daga aɗafi na al-khas, aɗafi na al-khas abinda yake keɓance al-ami akan gamamme gabaki daya, wanda hukunci ne wanda yake gamamme. Idan aka ce almalaika, hatta malaika Jibril da malaika Mika'ilu duka sun shigo ciki, to amma kuma sai aka kebance saboda nuni akan mahimmancin su. Wa fi qira'atin, wato a cikin wata qira'a Mika'ila, wato an karanta Mika'ila, an gane? Wanda kuma wannan Mika'ila wato ita ce qira'a ta jumhur. Idan ka cire Abu Amr ibn al-Ala al-Basri, ka cire Hafs al-Asim, ka cire Nafi al-Madani, to sauran dukkanin su lafiya kallo, to aja sharifa dukkanin su suna karanta Mika'ila, in banda Nafi al-Madani shi yana karanta Mika'ila. Ni ya je karanta da wa Mika'ila ko haka warshi Nafi yake karantawa, to sauran dukkanin su suna karanta Mika'ila. An gane? Shi da yace bi hamzin Mika'ila, bi hamzin wa ya'in wa fi ukhra bila ya'in, wato a cikin wata qira'a ta daban ita ce qira'an Nafi al-Madani ita kuma ba tare da ya ba, kenan Mika'ila. To anan shi kuma Mika'ila qira'a uku muke da kai. Akwai qira'al Abu Amr ibn al-Ala al-Basri, akwai riwayan Hafs an Asim, waɗannan su suna karanta Mika'ila yanda muke karanta, yanda ake karanta kenan ko Mika'ila fa inna Allah aduwwul lil kafirin. To sai kuma qira'al Mika'ila, Mika'ila wannan ita ce qira'al Abdullah ibn Kathir al-Makki, ita ce qira'al Hamza ibn Habib az-Zayyat al-Kufi, ita ce qira'al Ali ibn Hamza al-Kisa'i al-Kufi, ita ce qira'al Abdullah ibn Kathir al-Makki, Abdullah ibn Kathir al-Makki, ita ce qira'al Abdullah ibn Amir al-Shami, waɗannan duka haka suke karantawa. To Asim ibn Abin Najud al-Kufi da riwayan Shu'ba shi ma haka, Shu'ba yake karanta an Asim kenan. To sai ya zama to yanzu Nafi al-Madani shi kadai ne kuma yake karanta wa Mika'ila a cikin Qurra'us Sab'a kenan. Mun gane da kyau? Fa inna Allah aduwwul lil kafirin, lalle haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala maƙiyi ne dangane ga waɗanda suke kafire ne. Auqa'ahu mawqi'alahum, wato ya afkar da lil kafirina a ma'afka talahum, ma'ana man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mika'ila fa inna Allah aduwwul lahum. Haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala maƙiyinsu ne, duk wanda ya zamanto haka ne halayen shi, ya zamanto mala'ika Jibril maƙiyin shi ne, manzanni na Allah maƙiyan shi ne, mala'ika Mika'ilu maƙiyan shi ne, Allah maƙiyin shi ne, manzon Allah maƙiyin shi ne, to shi ma Allah maƙiyin shi ne. To sai ya ce fa inna Allah aduwwul kafirin, dalili akan cewa duk wanda ya zamanto a zuciyar shi san mala'ika Jibril bai kwanta mishi ba, yana gaba da mala'ika Jibril, to lalle Allah tabaraka wa ta'ala gaba yake da shi. Sannan kuma duk wanda ya zamanto baya san waɗannan mutanen na kirki, waɗannan bayin Allah na garin, to shi kuma kafiri ne. Shine Allah ya ce fa inna Allah aduwwul kafirina, lalle haƙiƙa Ubangiji tabaraka wa ta'ala maƙiyi ne ga kafirai. Na'am, bayanan li halihim, wato wannan kuma bayani ne dangane da yanayin da halin su.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون.
وبنجي تبارك وتعالى ولقد أنزلنا آيات بينات hakika mun saukar da ayoyi waɗanda suke mabayyana ilaika zuwa gare ka ya Muhammad ay wadihatin halin kasan wato ayoyi waɗanda suke mabayyana a fili qarara halun wannan hali ne raddun li qawli bin suriya lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wato wannan kuma mayar da martani ne ga fadal abdullahi dan suriya da yi wata rana ga ma'aiki alaihi salatu wa salamu yace wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ma ji itana bi shay'in yace mishi baka zo mana da komai ba wanda zake lissafawa da shi Allah ta'ala yace to hakika mun saukar da ayoyi waɗanda suke mabayyana zuwa gare ka ya Muhammad wa ma yakfuru biha babu waɗanda suke kafircewa da waɗannan ayoyin su doge akan kafircin su su butulce mana illal fasiquna face dai waɗanda suke fasikai masu fita daga hanya su wannan kafaru biha sun kafirta da waɗannan ayoyin da muka saukar zuwa gare ka
awa kullama aadu ahdan nabadhu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun
shikenan ubangiji tabaaraka wa ta'ala ce awa kullama aahadullaha ahadan shin ko da yaushe suka yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala alqawli alal imani akan imani da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama in kharaja idan ma'aiki alaihi salatu wa salam ya bayyana awin nabiyya ko kuma aw kullama ahadun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ahadan shin ko da yaushe suka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama alqawli alla yu'ayunu alaihi almushrikina akan cewa ba za su taimakawa mushrikai ba akan yakar shi na bazahu fariqun minhum to waɗansu jama'a daga cikin su sai su yi watsi da wannan alƙawari da suka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu bi naqdihi da walwarewa wannan alƙawari din jawabu kullama wato na bazahu fariqun minhum shine amsa ce ta kullama dinnan wa huwa mahallu listifhamil inkari wato shine bigire na istifhamil inkari Allah ta'ala ce bal bari dai wannan lil intiqal wato saboda ciruwa ne daga bada wani labari zuwa ga wani labari Allah ce bari dai aktharuhum mafiya yawancin yahudawa la yu'minuna ba sa bada gaskiya da abin da alqur'ani yake dauke da shi ba sa bada gaskiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam
walamma ja'ahum rasulun min الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
بنجي تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول yayin da jakada babban jakada ya zo musu min indillahi daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala muhammadun sallallahu alaihi wa sallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam musaddiqul limama ahum ma'aiki alaihi salatu wa salam yana mai gaskatawa da abin da yake tare da su na at-taura ma'aiki alaihi salatu wa salam ya zo shi saboda ya tabbatar da abin da yake cikin at-taura cewa a taura littafi ce daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya ce na bada fariqun minal ladina utul kitaba wato waɗansu jama'a daga cikin waɗanda aka ba su littafi na at-taura na bada kitaballahi wato sai suka yi wurgi da littafin Allah ayi taurata suka yi wurgi da littafin at-taura wara az-zuhurihim bayan su ay lam ya'malu bima fiha busi aiki ba da abin da yake cikin littafin at-taura min al-imani bil rasul nayi imani da jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ghairihi da waninsa ka annahum la ya'lamuna kai ka ce su ba su san ba ma fiha abin da yake cikin ta min annahu nabiyyun haqqun na cewa hakika jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ne na Allah wanda yake na gaskiya au annaha kitabullahi ko kuma hakika littafin at-taura littafi ce na Allah wanda ya saukar da ita akan annabinsa annabi Musa alaihi salatu wassalam wa bihadha al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.